nagodima malluma manyan da suka taru a nan saboda waƙiyar da ya abu kowa ƙasar Najer. Allah ya wura cikin alƙur'ani, Allah ya ce mu ne mummunan yawan juna ne abin da zai zo tsakanin yawan guda biyu a jihar. Muna godima Allah abin da ya abu kowa ƙasar Najer ba abin da shi ne ba. Na roƙo manyan da suke riƙe da wannan magana nan shiga ciki abin da za a yi na gyara kai zama zudda jini tsakanin yanwa da na samu zama lafiya.
Dr. Sheikh Usman Nusha rubutu kenan yake ƙarin bayani game da dalilin hada taron manema labaran wanda ya samu halartar shugabannin ƙungiyoyin ɗariƙar Tijjaniya, Shi'a, Ahlus Sunna wal Jama'a da Ahmadiyya. Amir ɗin Ahmadiyya Maulvi Muhammad bin Saleh shine ya karanta jawabi ga manema labarai a madadin shugabannin.
We as leaders of the Muslim community of Ghana, we are deeply concerned about the precarious situation in the Republic of Niger.
Ce mu a matsayinmu na shugabannin al'ummar musulmi a Ghana, mun da mutuƙa game da halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar. Sun yi Allah wadai da juyin mulki baki ɗaya, tare da kira da a yi adalci kamar yadda Al-Qur'ani ya ce wajen yanke hukuncin matakin da za a ɗauka, kuma ya yi la'akari da buƙatun mutanen Nijar tare da kiyaye tsaronsu. Shugabannin sun ƙara jaddada cewa kada a ɗauki matakin soji domin yaƙi a Nijar zai ƙara ta'azzara batun ta'addanci da yaddabi yankin. Ya ce maimakon haka a ci gaba da diplomasiya.
We urge the leaders of the sub-region and beyond that whatever decision that they take on the coup in Niger must favor dialogue.
Muna kira ga shugabannin yankin da wasu cewa duk wani hukunci da za su ɗauka kan juyin mulki a Nijar tilas ne a fifita tattaunawa. A gefen taron, limamin ƙungiyar Shi'a na Ghana Sheikh Abubakar Kamaluddin da zaimin Tijjaniya Sheikh Abdul Wadud Harun Sisi sun yi muryar Amurka ƙarin bayani.
Ni ne Abdul Wadud Harun Muhammad Tijjani, leader of Tijjaniya Muslim in Ghana. Sakonmu nisba ga abin da ke faruwa a ƙasar nan na Niger. Kai ne muka haɗu mu ba su haƙuri, mu ba Afirka haƙuri, maksadi dai ɗaya ne, Najeriya da Niger abu ɗaya ne, Najeriya Ghana abu ɗaya ne, Afirka mu duka mutane ɗaya ne. In wani abu ya taɓa ɗaya ya taɓa mu duka, kan haka muke neman a daidaita akan tebur ba da makami ba.
Sai Sheikh Abubakar Kamaluddin a nasa ɓangaren ya ce
shi wannan ku da aka yi daga Niger an yi wannan ku kuma mutane ƙasan sun na'amu da wannan ku. Ko da yake ku abu ne wanda yake mun fito fili mun nuna wannan abin da ya dace ba, to amma abubuwan da ke kawo ku ya kamata mu ta lissafi kan shi kowane lokaci yadda za a yi a gyara nan zuwa gabar kara yi. Lissafin da ya kamata mu yanzu yaki da ya kamata mu shi ne mu gyara wato tattalin arzikinmu, a bar zalunci, a bar cin hanci. Mutane su ga kamar lalle waɗanda ke tsayawa matsayinsu suna tsayawa matsayinsu ne saboda su ƙara lafiyarsu da tattalin arzikinsu.
A ƙarshe shugabannin sun nuna cewa idan diplomasiyar siyasa ba ta yi nasara wajen shawo kan lamarin ba, a koma ga diplomasiyar addini. Suka ce idan aka bi diplomasiyar addini za a yi nasara. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.